da suka shekara da shekara ta ji da kyau kamar yadda mai fasa da ke wata tsoron shirin kuma da shekara ta biyu da kyau kuna fiya su ko da fiya sai ya kulle shekara wanda ya kasa ba shekara ko fiya shekara ba shi yake yi ba wanda ya suka shekara ya shiga shekara ta biyu sannan in cikin shaguli sai ta ko saniya wadda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu in cikin raƙumari kuma sai raƙumi wanda ya cika shekara biyar ya shiga shekara ta shida wannan shi ne dangance da shekaru na ababen yankawa kuma waɗannan ababen yankawa wajen yankawa cikin waɗannan wani wanne ne yi shi raƙumi ne sun da ya yi girma koko a ƙananan ƙasashe wani ma an samu saɓani amma saɓani tsakanin jamu da kuma imam malik su sauran mazhabobi suka ce a ai wannan ta yi girma wanda ya girma ya yi nawa mutane sun yi amfana da shi in hikimar dan a yalwata mutane ne kenan babu kamar a yanka manyan ƙasashe kuma ma suka ce ga bibiyan ya zo wanda ke zagi dukkan hudu ba wanda ya zo farkon lokaci matsalaci wanda ya zo da wuri kamar ya ne kusancin ubangiji ne da yanka sai aka ci taguwa badar sannan wanda ya zo a lokaci na biyu kamar ya yanka saniya wanda ya zo a lokaci na uku kamar ya yanka rago wanda ya zo a lokaci na huɗu kamar ya yanka kaza wanda ya zo lokaci na biyar shi ne kamar wanda ya yi saraka na bai to kaga tunda na wani ya kamar gabatar da saniya a taguwa kenan raƙumi ya yi yana cikin hujjojin da suka bada su sauran jumu'a kenan to amma wajen malikiya kuma ta kace a'a yo ai ƙaramar kusa ta yi daɗin namu kuma ma su ma suka yi kawai wujja da hikima ta lanyar ba an ce da suna annabi ibrahim alayhi salam ne ba to ai kamar yadda muka ambata yanzu annabi ibrahim alayhi salam ya amfanci dan shi ne da rago kenan ƙananan mutashe ya yanka shi ba ba manya ba sannan da a bar wannan ma shugaban halitta abin koyon mu alayhi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi mai da su shi ne a rago a suna wani kullum ya yanka rago kamshe ni amla aini akara ne to tunda wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda ya yanka sai aka fahimta cewa to sunnan da ya abinda aka yi so a wajen bai shine wa'annan kananan mutashin a sannan abin da yake sama to wannan abin da ya danganci a abinda haka wanda aka kira amma wajen maliki aka yi wannan haka yake tabbataccen magana daga abin da aka yi so a yanka shi ne rago kuma hawa ne guda goma sha biyu na farko rago sannan rago in son samu ne bijimi wanda ba a dandake shi ba sannan rago wanda aka dandake sannan dukiya sannan na huɗu ɗan akuya bijimi wanda ba dandake shi ba sannan na akuya wanda aka dandake sannan akuya na bakwai sai bijimin sa wanda ba dandake shi ba sannan wanda aka dandake sannan saniya sai na tara a zuwa sha biyu bijimin raƙumi sannan wanda aka dandake sannan a wani wato raƙuma ko taguwa to wa'annan kenan tare da cewa su ma kamar yadda na kusur ke cewa amma bajimin wannan shi aka yi so da dandakakke in wa'inda ya yi dandakakken in kuma aka samu shi wanda aka dandakken shi ya yi mai shi ya yi tuka to nan an yi kan shi ma da bajimin kai ya zo a sarwa ya mata imam ahmad cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lanya kamshe ni majzu'aini yace yayi dai da raguna guda biyu wanda aka dandake su shi wanda bai ruwa ma ba ha sai shi yayi wanda aka dandake su guda to a wannan kira sannan in muka koma ga lokaci shi na yin layya ba kowane lokaci ba ne ba ake yin layya tana lokaci naka na musamman kuma ne sama ba wani lokacin to ba dai yayi ba ba a yin layya kamar ranar layya ba a rige yanka ana yin lokacin yanka farkon lokacin da tun daga lokacin da aka yi sallar yidi aka yi hudu lokutan guda biyu liman ya yanka abin yanka ko da an samu guduri da yanka abin da ya ba lokacin nan da ya isa a ce liman ya yanka abin da ya tun daga lokacin nan shi ko wanda hali ke yin karana yidi tun daga wani lokacin har kwana uku ke yin da kwana na biyu biyu ga sallah da uku ke kamar yau sallah gobe biyu shi ke wannan su ne kwanika wanda lokaci wanda ake yin layya wanda inda ke akwai idi ke na haka zai inda kuma mutane suna ko kwanika inda su ba a idi a inda suke su sai su kwarari lokacin da waɗanda suke birni suke sun sauko daga idi lokacin nan an yi idi an yi daidai ke lokacin ya kamata a ce an yanka suka su su yanka a lokacin sannan duka a yi ne ake yi ake layya ba a yi ta da daddare su wani kwana uku ma bai halitta ba ka yanka abu yankan ka da daddare da ranar ma an yi so da su ne yi da wallaha zuwa lawali daga inda kuma rana ta karkata daga tsakiya to an yi so in kwanukan ba su kare ba ka bari abu saboda duk saɓanin da akwai dai wasu wani masu da ya cikin cewa wanda ya yanka a rana ta biyu da wallaha ya yi wanda ya yanka a ranar farko bayan zawadi bayan rana ta karkatar gaskiya hakan nan wanda ya yanka abin yankan shi rana ta uku da wallaha ya yi wanda ya yanka a rana ta biyu bayan zawadi to a kina abun kiyayewa wannan lokacin su ne in son samu ne da wallaha sannan kwana na biyu ba a kiyaye a ce kuma sai kamar daidai lokacin da liman ya yanka abin da ake kiyaye ne wallaha in lokacin wallaha ta yi rana ta yi rana ta fi haka in lokacin da ya haɗu ta ina tana to za ka iya yanka abin yankan ka a rana ta biyu da rana ta uku amma kamar lokacin nan wanda ya yi rige liman yanka kuna da limani a gari an yi sauran yi idi liman ya yanka wanda ya yi gaugawa ya rige liman yanka wannan zai ci nama dai ba ya yi ba yawa kuma wanda shi bayan makara sai bayan kwanukan nan sun mutu a ya mata shiri sannan shi ma ya yanka to ya yanka nama shi ma dai ba dai ba hakan nan wanda ya ce shi ma da zai yanka to wannan shi ne abin shi a yi wa dangance da lokaci sannan akwai wani tsayi bubuka wanda suke tattare da abin yanka wanda su ma suna hana yanka an hana su suna akwai su ba a yanka wannan dabba da suke wannan ayi bubukan ba ta layya su ne ayi bubuka kamar haka bayan sun dubbule su ma cikin aibi guda biyar sai su wasu biyar kenan za a iya jiddo duka sauran wato a gurguje guda biyar kenan mai wanda ba ta da layya bayyana na rashin layya mai ido daya bayyana na ido daya gurguwa bayyana na gurgun raman ma wanda ba ta da maiko bayyana na gushewa sannan na biyar kenan wanda take an yanke wani sassa daga cikin sassan jikin ba man zan bi ko wanne ne a da tafsiri sai ga nan abin da ake ambata sun yi haka amma dai wayannan sun kunshi wayannan sun kunshi duka abin da ake ambata in ka dauki marar lahiya, marar lahiya wanda aka ce mai bayyanannen rashin lahiya, rashin lahiyar nata bayyane ne, ba a layya da dabba wanda kaskawanta ya karye in yana zub da shi, amma ya karye in ya warke ba ku kuri, ya karye yana zub da shi, ta ga bayyanannen rashin lahiya. Wanda ta kumbura ta yi hukum ba ta lahiya, kama bayyanannen rashin lahiya. Mai warin baki, dabba wanda take warin baki, wani warin baki an ce yana taɓa naman jikinta, kama ba ta lahiya. Sai ka ce sai dai in warin baki ne irin na raƙumi, shi akwai wani raƙuma wannan kamar halitta ne a gare su ba ba matsala. Sannan wata dabba wadda haƙoranta suka zubi, ko wata kare ita ma ba ta lahiya, sai malama ta ce sai ita ma abu guda biyu, in wanda haƙoran nata sun zube ne saboda isgar, saboda hira, kamar yadda mutane suke hira wani lokaci yaro yake tasowa haƙoran suna zube wa, sannan wani su hito. To in dan wannan ne ba komai tana yi, suka ce ko ko saboda girma samun yanta, ita ma kamar yadda mutum in yi girma haƙoran suna zube wa, ita ma dabba in ta manyanta haƙoran da suka zube wa, wannan ba komai. Da duk wani ciwo wanda zai kasance bayyane yake, bayyane yake ciwo ne, kamar a kurmi, wannan ba ta maji ce baki ɗaya, don ba kurma ce, ita ma ba ta rayuwa. Har mai zawo ba wai don saboda ta samu sabon uban gida ba ne ba, ya ga mata abin da ba ta taba shi ba, ta ci ta wani ɗan zawo ba shi ba, kawai tana ta tsuna zawo ba, sai tana na tashi ga wani aji. Wannan bayyanan rashin lahiya ita ma ta biya. Sannan wanda ta ake ce ma aura, wanda take da ido guda, shi ma bayyanannen ido guda ba a ce tana gani ba da idan, kaɗan kaɗan ne suke gani da ido guda, babu kuma. Amma kawai ita wannan idan in ta zo nan wurin gehenta, gehe na ta guda ba ta ganin ta, ba ta ganin abin da ke zuwa ta wannan gehen kwata-kwata, sai in ka zo ta wannan gehen, ita ma wannan ba ta yin layya. Sannan akwai mai gurgunta, ita ma bayyanannen gurgunta tana tafiya ba wai ɗan ɗan gishi ne suke kaɗan kaɗan ba, ƙwarai ne gurgunta ta, ita ma ba ta yin layya. Wannan suka ce yanzu mai gurgunta ba ta layya, ba da sana wani aka yanke ma ƙawuwa baki ɗaya ta wannan ba ma gurguwa ba, ƙawata ta ma baki ɗaya ce ma an yanke mata wani yanki da ƙawata. Ko ko ana zancen wadda take aura, wadda take ɗaiɗaikar ido guda suke gani, to ina ga wadda ba ta da idanun baki ɗaya makamin ya ce ta ba ta yi. Sannan al'ajaba ina wadda take bushashiya, wadda ba ta da maiƙo, to ta bushe busassa ce kawai ga ta da ma'anula, wannan ita ma ba ta yin layya, ba ta da wanda ba ta da wani maiƙo ko kaɗa a jikin. Sannan mai yankakken sashen jiki, al'adaba wanda take da yankakken wani sashe daga cikin sassan jikinta, kamar mai yankakken bindi, wuciyarta ba ta da, ko da haka nan haka halittar da ita ta ba ta da wuciya, cikin dabbobin nan da yana sani ko ne rayuwar wuciya, ko ko wuciyarta yanke abin da ya wuce ne a cikin girgin nata ya kai kaso ɗaya cikin kaso uku na tsawon wuciyar da za a kalla wuciyar kaso uku, to wanda ya wuce ya kai kaso ɗaya, ita ma wannan ba ta yin layya. Hakan nan wanda suke kunnen ta ne ya tsage ko yake da huda ko aka wuce shi, to amma madaukin guda biyu wanda aka tsaga ko ko wanda aka gunce kun, in tsagar ta kai bata wuce sulusi ba, bata wuce sulusi ba, in bata duk tsawon tsagar da kai bai wuce ɗaya bisa uku ba na tsawon kunnen baki ɗaya ba komai tana yi, amma in ya wuce ɗaya bisa uku to wannan ba ta yi ɗaya, tsaga ce ta tsayi a cikin gurbin ta inda ake tsaga gurbin alama ta ake ma dabbobi musamman shanu masu shanu suna musu na alama sai ka tsaga gurbin to in tsaga ta wuce ka so ɗaya duka uku na kunnan ta shiga ta gudan rabi to wannan ba ka da daya amma in ba ta kai ba ka so ɗaya duka uku to ta tsaga ta daya hakan nan guncewa kuma in gunce kunnan da aka yi in bai kai wannan in bai wuce kaso ɗaya cikin uku ba shi ma yana yi amma ya wuce kaso ɗaya cikin uku to ba ta daya wannan duka dai abin da shahi guncewa ne ta sassan jiki abin da ake so dabba wanda take cikakka saboda haka irin abin da ake so galayya na farko yana cikin abubuwan da ake so an ce abubuwan da ake so a yasara ba abin da suke wajibi ba an ce ana so ba wai wajibi ne ba abubuwa wanda ake so in baka yi su babu komai amma inda ka yi su da shi aka yi so insha Allah za ka samu tsarin lada kawai mun ambata wannan ababen da ake so kan mu manta ina yi wa kaina da masu saurayi sun yi da wani abu mai muhimmancin gaske shi ma lokaci ne abu ne na shekara azumi na ranar arafa in Allah ya kai mu gobe 9 ga wata ana azumtar wannan yini na gobe na arafa yana da falala mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yana kamar da yake yawa a wannan kamar yake yana sa ran yana kankare zunubin shekaran da ta shuɗe da kuma shekaran da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sa ran ba wai da so ne ba irin nan ba wai da so ce ba sallallahu alaihi wasallam haka abin da tana kankare zunubi na shekara da ta shuɗe da kuma shekara da zuwa wasu malama sun shari'a kan wannan suka ce yana kankare zunubi na shekara da ta shuɗe da shekara da zuwa yana nemi kamar yadda aka sani ayyuka da yawa wanda ita yi suna da kankare ma zunubi ana nemi in dai ka kiyaye manyan zunubai to Allah zai yaye ma duk sauran zunuba wasu suka ce kuma ana nemi Allah da ikon shi zai kare ka daga aikata zunubi cikin waɗannan shekarun da shekarar da ta wuce da mai zuwa in kai to dai za ka shari da bayan bayan ke Allah ya yana da farin ciki sai ana kokari a ga ainihin wannan azumi yini guda ne a shekara kuma yake da kimbin farin ciki ya shiga cewa abin da Annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam muna bayanin abubuwan da ake so ga layya da wanda layya na an so a bayyana da layya ba amfani wanda aka so ka shiga gidanka ba wanda ya gashi a yi to rili a bayyana ta ana so mutum ya jibinci yankan da kansa in ka iya yanka ka auta ka yanka bismillahi Allahu akbar ka ce Allahumma hadha anni ko kana iya ka hada wa'ansu iyalinka a cikin ladan kana iya ce wannan da gare ni ne da iyalina to ita wannan amma a kiyaye nan wurin ba a tarayya a cikin kudin dabba ko cikin dabba talayya amma suka ce ana tarayya cikin lada kamar yaya ba cewa ni da kai ma haɗa kuɗi mu sayi dabbar da za mu yanka ba a ba a yi haka dabba kowa sai dai kai ka sai ko ku haɗa kuɗi ku ba wani ku haɗa kuɗi ku bai wa ma'aikinku ma'aikinku ne ku sai ma wannan tashi ce ba wai taku tare a cikin lada kuma shi mutum ɗaya zai yanka ya kuma sanya iyalan shi duka ciki ya yanka ne wannan layyata wace da ni da iyalina kamar yadda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanka yace bismillah ya ba Umar Allahumma hadha anni wa an man lam yudhi min ummati aw kama qala yace wannan da gare ni da wanda kuma dibin samu ne yanka ba da cikin al'umma kan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai al'umma shi ya fice da sai duwan mai da sai Annabi sun yayi tarani cikin al'umma shi za a samu an ba su da halin yin dunya to karka takura ma kanka da an bai halitta ba mutum sai ya takura ya je ya samo kuɗi wanda zai na da halin da kuɗin da wata kila in ka sai abin layin nan ba za ka bar mai iyalin ka komi ba abin da za a ci lokaci a kuma ana da haɗa wannan ba ta wukan ka ba haka nan sai ka ci bashi wanda kuma baka da wani abin da ka biya bashi ko yanzu ko an jima ko kuma lokaci wanda ke tabbatacce a shiga dai ka ke mutum ya shiga garabi ya yi wannan da bai halitta to wannan yana cikin abubuwan da ake so a mutum ya yanka in son samu ne rago fari yana cikin shari'ar da aka yi ma amal hayyin ki na wanda banza mutum ya yanka farin rago wa suka ce fari ne wanda ke da gawarayen baki ko mai kwalli a amal hayyin ki na an fasara su da haka a rago wanda ke fari aka ce fari dabba mara ta yi dabba ja dabba ja ta yi dabba baka amma kamar da wani abin da aka so ne in ba ka da sai wannan kuma wannan ka samu duka suna yi a takaice dabba wanda suke yin cika ita aka so wanda suke da duwan tawaya duwan tawaya wanda ko yaya ne ko da aka huta ka dance to in akwai wanda ba ta da wannan ita aka so alhamdulillah idan za mu take sa da wani ya shigo alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam rasulullah